The repetition of the night. Fast is for you. The running of the light. Dark and red are the faces of skies. Dark and day are the colors of the eyes. Take me so good. You are the center of my mind. Take me here. You can do something better than all the science. You are the only one. Da 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 da